بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة دعاء أولنا يمشي نرانر 28 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2019 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 100 chip da a cikin sahihul Bukhari a karatunmu da muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya tsara masa tsari da kariya da albarka. Za mu tashi babi na 95, babu salati ilal ustuwana. Na'am. Yace babu salati ilal ustuwana, babin sallah ya zuwa ga al'amudi, wato al'amudi al-ustuwana ko al-istiwana shine abinda ake tokare rufi wanda galiban idan aka yi shi da gini shine ake ce masa istiwana, idan kuma aka yi shi da itace ko da dutse guda daya shine ake ce masa al-amud, shine ake ce masa al-amud. Ma'ana dai wato shine al-amudin abinda ake cewa da turanci fila, mu da Hausa din ma dai al'amudi muke ce masa, ko kuwa gwafa. A gwafa ai ta rumfa ce, gwafa an ta ginshike, amma eto ginshike wani lokaci za a ɗauke shi kamar foundation ne. An dai fahimce shi ko, sai dai Hausa ce gashi nan dai waɗannan su ne dirka haka ne, dirka ƙwarai da gaske. Gaskiya dirka yawanci da itace ce, to su Larabawa suna bambancewa wanda aka yi shi da itace ko da dutse ya zamanto guda ɗaya shi suke ce ma al'amud, amma wanda aka yi shi da gini aka yi aka haɗa tubali har ya miƙe ya sama, to shi suke ce ma uskuwana ko istiwana. Na'am. وقال عمر ابن الخطاب كنا امير المؤمنين رضي الله عنه ياتي. نعم. المصلون ما تصلى سوني سكا فتشنتا وتسي سوني سكا فتشنتا دا الامودي بس ميمكون ما سجن جنا اجيكين الامودي سنين هيرا سنا زنشي وتصبو دا اتا استوانا الامودي wanda suke buƙatu, waɗanda jinsi biyu suna buƙatarsa, masu sallah domin su yi sallah ya zuwa gare ta, da kuma waɗanda za su jingina don ya zamanto shi ne za su yi halka a kewaye ana magana, saboda jinginar saukin da ake samu. To sai Umar ya yi wannan, to a matsayinsa na amirul mu'minin wannan umarni ne ya bayar, wato waɗanda suke za su yi sallah su suka fi cancanta a ƙyale musu istiwana bisa wanda za su zauna su yi hira. Saboda idan mutane suna zaune, mutum ya zauna ya juya bayansa daga jihar kibla ya jingina da al'amudi, wani ya zo zai yi nafila ya ce malam da Allah zan yi nafila, to sai ya tashi ya kyale masa wajen, shi ne aula, saboda maslaharsa ta fi maslahar wanda yake yin alhadithu ilaiha, kamar yadda shi mai sallah saboda don ya sanya ta zamanto sutura, shi kuwa mai zama don ya jingina ne, shi mai sanya ta zamanto sutura kaga ibadarsa mutahaqqiqa, tabbatacce ce, sallah ce. Shi kuwa wanda yake jingina tayi ya zamanto ibada yake, tayi ya zamanto ba ibada ba, ko ba haka ba? In ma abin nan, in ma ya zauna ya ce wani abu ne na ilimi, ba lallai ya zamanto kan cewa ilimin ne tsagwaransa ba, wataƙila za a sanya wani abu kuma na lahau da hira da sauransu. To saboda haka dai wannan dai qarar wato qaba ne na Umar radiyallahu anhu, hukunci ne nasa da yayi. To kuma wanda shine ashahid Imam al-Bukhari ya nuna akan cewar kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya zuwa ga wato al-harba da al-anaza kananan wato gajeren maki haka zalika kuma ana yin sallah ya zuwa ga al-istiwana sai dai bambancin shine ita al-harba nassi ya zo akan ta ita ko al-istiwana babu hadisi hadisin da ya zo akan ta bai kai yawan riwayoyin da suka zo na wancan hadisin ba duk da yake zamu gani kamar a wannan babin cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana karda dan yin sallah a bayan al-istiwana na'am sayyidina Umar ya ga wani mutum yana sallah tsakankanin al'amudai guda biyu fa adnahu ila sariyatin sai ya kusantar da shi ya zuwa ga al'amudi guda daya yace salli ilaiha kai sallah kana kallanta wato kai sutura da ita ya tsaya a tsakankani yana sallah sai ya janyo shi anci da kiyarsa ya janyo shi ya kama kiyarsa ya ja shi ya kusantar da shi ya zuwa ga astariya domin ya yi sallah wani yana daga cikin wato al'amru bil ma'ruf da hannu ai umarni da kyakkyawa da hannu sai dai mu watakila nan ba ka kama kiyarsa ba sai ka kama kafadarsa dai ka jinkinta da shi sai na Umar amirul mu'minina ne kuma su suna da gashi amma ba a ce gashin ya ja ba kiyar aka ce ya ja na'am tantabe ni haba malam Abubakar ai nan ba abin nan bane nan gefan kai ne ai ko ta zai ya kama ta kiyarsa oho wai idan wanda yace yana jingina da al-istiwana yace shi ba zai tashi ba to zaka hada da shi duk kai sutura da shi da sariyar gaba ki dai duk kai sutura da su to in zaka yi sutura aikin Abdullahi ibn Umar idan zai yi sutura da mutum sai ya ce ya juya bayansa amma mutum ya tsaya yana kallon ka kai kuma ka tsaya kana masa sallah kana sujada kamar shi kake yi masa sallah da sujadar bai dace ba sai dai idan in kuma ka ce ya juya bai amfani da baka amfani da sariya din ba sai ka gaya masa hadisin Umar cewa ga qarar din Umar in abin nan yana da san alheri to sai ya ce abinda aka ce ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin yayi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ai sai ai koyi da shi na'am yace Imam al-Bukhari yace haddathana al-Makki shine ibn Ibrahim yace haddathana Yazid ibn Abi Ubayd to kun ga wani ya daga cikin wannan shine na biyu cikin tulasiyat din Bukhari ka gani tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku rak yace kuntu ati ma Salamata ibn al-Aqwa na kasance ina zuwa tare da Salamata ibn al-Aqwa wato ina zuwa masallaci tare da shi sai yayi sallah a wajen al-amudin nan da yake ake ajiye al-Qur'ani a wajen sa wadda take gab wato wadda take wajen mushafi na alqur'ani fa qultu na'am sai nace ya aba muslim wannan ita ce alkunya salama na ganka kana wato karda dan yin sallah a wajen wannan al'amudi wato kana nufin kana wato mayar da wato kana nufar wannan istiwana da yin sallah a wajen to ni na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda dan sallah a wajen wato yana nufin wajen da yayi sallan nafila to wannan shine shahid din hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda dan wata istiwana yana sallah a wajen to wannan istiwanar ita ce ake ce ma istiwanatul muhajiri iftiwanar al-muhajiru ita ce wadda take a tsakiyar rauda amma kuma ta shahara yanzu daga baya ta shahara da cewa iftiwanatu Aisha wato al-amudin Aisha sai dai yanzu na ga sun goge amma a da mu dai lokacin muna nan kafin ai wani ai gyara da an rubuta a jiki ustuwa hadhihi ustuwanatu Aisha ita ce a wato al'amudin Aisha abin da ake ce mata haka saboda wato ta fada ta ce akwai wata istiwana da mutane sun santa da sun rinka kokawa don su sallah a wajen sai ta asirta ma danta wato danyarta Abdullahi ibn Zubair ta nuna masa ita saboda haka sai aka kula Abdullahi ibn Zubair ko shi yana karga don wajen yana yin sallah sai aka gano ita ce shi yasa sai ake ce mata ma ustuwanatu Aisha Aisha takan ce a fitar da mutane daga masallaci ta zo ta yi nafila a wajen saboda ganin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan taharri yana nufin wajen yana nufin wannan ustuwanar yayin nafila wato ya sa ta a gaban sa ya tsaya a bayan ta ya sa ta a gaban sa yayi sutura da ita yayi sallah yana kallanta ya zamanto wannan makanin shine yake yawan nufin sa da yin sallah to sallar da ake nufi sallar nafila sallar da ake nufi anar sallar nafila domin sallar farilla Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne a cikin wato al-mihrabin sa waɗansu malaman tarihi sun ce lokacin da aka juya kibla aka mayar da kibla jihar Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka anan ya rinka yin sallah har waɗansu ƴan kwanaki waɗansu kwanaki sannan daga baya kuma aka yi gaba ya rinka sallah a mihrabin sa to a bayan wannan istiwanar yayi to ita kuwa istiwanatu Aisha daga inda mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusan wato tana wato mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dama da ita yana dama da ita kamar wannan istiwanar to shi kuma mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamar inda muke zaune sai dai nisan bai kai haka ba kusan nisan bai kai daga istiwanar zuwa bakin teburin nan ba ita istiwanatu Aisha inda daidai mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke idan mutum ka shigo rauda daga kofar da take shiga cikin mihrabi al'amudin da zaka gani a gefen daman ka na farko shine istiwanatu Aisha to daga cikin istiwanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito shi ma yana karradanta akwai istiwanatu Tauba istiwanatu Tauba wadansu kuma suna ce mata istiwanatu Abi Lubaba ita ce inda Abu Lubaba lokacin yakin Banu Quraiza da suka tambaye shi cewa me idan muka yadda muka sauka ga hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam me za a yi mana ni haka sai musu haka yace in kuka yankashe ku sai sai ga cewa wannan kamar ya haici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya daura kansa a jikin wannan istiwana yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ya karbi tubansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai da ya zo wajena ya nemi gafara Allah ne nema masa gafara Allah sai Allah ya yafe masa amma yanzu tunda ya tafi yake sai Allah ya sauka da tubansa sai a jira hukuncin Allah to da ke daure kanka anan har sai da aya ta sauka wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim waɗansu sun fassara shi da cewar shi ne wannan aya waɗansu kuma suka fassara cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alayhi akwai waɗanda yake kuma sun yadda da laifin da suke sun cakuɗa kyakkyawan aiki da mummuna to Allah ya kusata Allah ya karbi tuban su wannan ayar da ta sauka ita ce ayar da ta sauka akan sa din sai Ummu Salama ta bube ta kofar taga ta yi masa albishir a lokacin sallar asuba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar to shine ta ce ya bishara Allah ya karbi tuban sa ya kwance kansa to shine ya kwance kansa to shi ne ake ce ma ustuwanatu tauba wato al'amudin tuba Annabi sallallahu alaihi wasallam a kusa da ita yakan sanya wato gadan shimfidarsa lokacin da yake itikafi to shine ma yanzu suke rubuta mata ustuwanatu sarir anan yake itikafi ya sanya shimfidarsa sai ake ce mata istiwanar gado to amma ba a rubaito ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gado yake shiga ba shimfida ce wanda yake yi tunda anan yake kwanciya yayin da yake itikafin sa waɗannan sune ustuwanat waɗanda aka tani amma yanzu a cikin rawda hadda uswanatul wufud al wufud inda yake zama yana karban baki idan sun zo ita ce yake saboda ita uswana da mutum zai jingina to anan yake ita ma duk tana nan a cikin rawda duk suke wadannan umma tara mutum ya je cikin rawda da ya dudduba su sai dai ban sani ba ko duk an shafe na Aisha naga an shafe amma naga uswanatul sarir da uswanatu abi lubaba duk suna nan ban kula da ta uswanatul wufud din ba to annabi sallallahu a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna cewar akwai da alqur'ani ya kasance an yi masa wajen ajiya a cikin masallacin tunda yace al uswanatu lati indal mushaf al amudin da yake a wajen alqur'ani domin mushaf ba kowa ne yake iya mallakar sa ba akwai alqur'ani wanda yake an ajiye shi a cikin masallaci aka ajiye shi to an sa shi a jikin a kusan wato an sanya shi dabda ishi al'amudin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan sallah a waje to kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna cewar mutum yayi sallah yana kallon istiwana kun ga ba an bace cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkata yaminan kaushi malam ba a wannan hadisin sai dai kamar yanda yazo a cikin musnad al-imam ahmad da kuma cikin abu daud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallah ya zuwa ga al'amudi ko kuma wani itace ko makamancin wannan to baya sanya shi wato a tsakiyar idanunsa bal sai ya sanya shi ala hajibihi al-aisar wato a gefen girarsa ta hagu haka zai sanya shi a tsakiya wato ba zai tsaya ya kalle shi a tsakiya ba to wannan hadisin Sheikh Al-Albani ya hassana shi saboda haka ma da yawa daga cikin malamai suka tafi akan haka cewa idan mutum zai sallah ya zuwa ga sutura kada ya tsaya ya kalle ta tsaka tsaki ya dan karkace dama ko hagu waɗansu kuma suka ce a'a sai mu tsaya mu aiki da wannan hadisin tunda shine a cikin Bukhari shi kuma wannan hadisin saboda daga cikin masu ruwayar sa akwai marwaita waɗanda suke ba mashhurai ba da aka ce ba za a dauke shi a bar wannan hadisin na Salama ibn al-Aqwa ba almuhim dai kowanne mutum mutum ya danyi karkatar ya ce saboda ya zamanto a cikin sa akwai aiki da hadisan guda biyu gabaki daya sannan a cikin wannan hadisin akwai wato mutum ya zamanto ya kebance ma kansa waje da yake yin nafila a cikin sa a masallaci wanda koyaushe anan zai rinka yin nafila tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya wannan al'amudin yana nufin wajen da yin nafila saboda haka wannan ya nuna akan yawan yin nafilarsa a wannan wajen kuma shi ma Salama ibn al-Aqwa shi ma haka ya kasance yana yi to sai dai kun san akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hani kan cewa mutum ya wato samun makansa makani wanda baya barin sa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya hana mutum ya rinka sallah yana kwartan kuciya ko kuma ya samun makansa bigire wanda shi ne ko shi zai rinka yin sallah a wajen to yaya za a hada da wannan da kuma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance yana yawan sallah a bayan wannan al'amudi wancan nafila ce wannan ko wani abin da aka hana sallar farilla mutum ya kebance waje wanda yake koyaushe anan zai rinka sallah ta farilla ake nufi shi yasa wata ran Imam Ahmad akwai waje da yake yawan tsayawa a bayan liman za a yi sallah wata ran sai a ga wajen ba kowa ana ta duba a ga Imam Ahmad sai ba a gan shi ba ana tun cewa ya zo ga wajensa sai ya ji can gefen masallaci ya yi sallah da aka ce yaya haka ya ce ai saboda wannan hadisi tun shi al'imamu ahmad in dai ya rubuta hadisi sai ya aiki da shi ko sau ɗaya ne sai ya aiki da shi sai ya koma can gefen masallaci ya yi sallah to kun ga wannan ya fassara cewar abinda ba a so na mutum ya keɓance ma kansa waje da kowace zai rinka sallah a ciki sallar farilla na'am saboda haka masu keɓance ma kansa waje wajen rungurin ka canzawa na'am ita ce sunna Na'am. Na'am. Eh, ahsan. Wai ake Malam Isma'il yake cewa wannan asariyatul lati inda al-mushaf. Al'amudin da yake a nan mushaf yake Al-Qur'ani yake. Yace to ai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu Al-Qur'ani. To ai Sallamata ibn al-Aqwa yana bada labarin abin da ya faru ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan lokacin an samu Qur'anin sai aka masa waje inda ake ajiye shi a wannan istiwana ta Aisha din. Saboda haka wannan ta sifar ana sifanta maka istiwana jan shi bai fade ta da cewa istiwana ta Aisha ba. Bai fade ta da cewa istiwanatul muhajirin ba. Sai sifanta ta da cewa al-istiwanatul lati inda al-uswanatul lati inda al-mushaf. Wato al'amudin da yake ake sanya Al-Qur'ani a wajen ma'ana lokacin da aka samu Al-Qur'ani. Eh, amma ba wai cewa tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake sa Al-Qur'ani a wajen ba. نعم نعم قبيصة ابن عقبة السوائي الكوفي الثقة العابد نعم سفيان شيني الثوري إن كجي قبيصة عن سفيان تو سفيان الثوري دي ان كوفني نعم دقى أمر بن عامر الأنصاري الكوفي دقى أنس بن مالك يجي na ga manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yin rige-rige zuwa wato zuwa al'amudai lokacin sallan magriba ma'ana lokacin kiran sallan magriba shine kamar yadda yazo a cikin sahih muslim na'am shuba ya kara a cikin riwayarsa daga amr daga anas har sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito wato wannan domin su yi nafila kafin sallan magariba manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar muslim yace kunna bil madina mun kasance a madina fa idza adzana al muadhdhin li salati al maghrib idan mai kiran sallah yayi kiran sallan magariba ibtadaru tawari sai su rige-rige zuwa al amudai fa raka'u rak'atayn sai su sallah raka'a biyu hatta inna ar rajul al gharib har wato mutum wanda yake bako la yadkhulu almasjid fa yahtibu anna as-salata qad sulliyat sai in ya shigo masallaci sai ya tsammani har an riga an yi sallah min kasrati man yusallihima saboda yawan wanda suke sallan magariba wannan nafila nafila kafin sallan magariba da yawa ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai a shigo sau to kun ga wannan ya nuna cewar sahabbai sun kasance suna karda dan al'amudai dan su rinka sallah saboda ya zamanto musu ita ce sutura ba ta yin sallah yanda yake za su bijirar da kansu ga wanda za su rinka keta musu sallah a cikin masallaci wani daga cikin karancin fiqihu na mutum in ya tashi zai sallah kawai ya mike kawai ya kama sallah idan mutum zai sallah lallai ya nemi waje da zai yi sallah da zai sanya ma kansa sutura Allah ya saka ma ƴan uwa da alheri waɗanda suka yi wannan sutura da aka shigo da su cikin masallaci dan saboda al'amudan ba su da yawa al'amudan ba su da yawa kuma ga mutanen masu san nafila masha Allah idan masallaci ya cika saboda haka wanda bai samu al'amudi ba shi sai ya sanya ma kansa sutura domin ya yi sallah ya zamanto a bayan sutura din to wannan ya nuna yawan sallar da sahabbai suke yi wato da kafin sallar magariba duk da take ba ta cikin sunanur rawati nafila kafin sallar magariba ba ta cikin sunanur rawati tunda sunanul rawatib hudun da ya kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan isha sai rak'ati al-fajr amma bayan kafin sallar al-asr da kafin sallar magriba wannan da kuma kafin sallar isha ba sa cikin sunanul rawatib amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salatun liman sha'a ana uku tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ga wanda ya so to kun ga daga cikin wannan ba kamar ta magriba cewa sahabbai sun kasance suna yawan yinta hatta in mutum ma ya shigo masallacin bako sai dauka har an yi sallar magariba ana nafilar bayan sallar magariba ne kun ga a cikin wannan akwai isharar cewar nafilar bayan sallar magariba kusan ba sa rabuwa da ita domin kamar yanda Imam Ahmad ya ce mutumin da baya yin irin sunanur rawatib wannan zai kai shi zuwa ga cewa ma in ya ba da shaida ba za a karba ba saboda ana ganin yana sake da lamarin addini na'am Na'am babu salati baina tawari fi ghairi jama'atin babu yin sallah tsakankanin al'amudai ba a cikin sallar jama'a ba wato tsakanin al'amudi da al'amudi ya zaman to kana yin ka zo kai sallah ba cikin jama'a ba wato kai sallan nafila a wajen shine wato za shine Imam Bukhari ya kulla babin cewa wato za ka yin sallan nafila a nan wajen amma in a cikin sallar jama'a ne to yin sallah tsakanin at-tawari a yazo a hadisin Anas radiyallahu anhu yake cewa kunna nattaqi hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi ko kunna nunha an hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kasance ana hana mu haka to menene illar kada mutum ya salla tsakankanin al'amudi guda biyu to wajen illar mafi inganci shine cewa baya tabbatar da saduwar sahu shi ko saduwar sahu da miƙewarsa da hadewarsa wato yana daga cikin daidai yana daga cikin tsayar da sallah tunda haka idan yanzu da a ce mu nan masallacin alhamdulillah ba mu da wannan iskali kusan duk al'amudanmu ba su dace da sahu ba amma akwai masallacin da dama da za ka ga saboda yanda aka yi ginin masallacin al'amudan sai su zamanto cewar sun rarraba sahu to ya kamata architect ɗinmu masu zanen ginin masallaci su kula da wannan yayin da suka zo za su yi zane su rinka sanyawa a cikin tunaninsu tsarin yadda sahu zai kasance inda duk za a iya yi da lissafi an san tsawon sahu sai a ce tsakanin al'amudi da al'amudi ga tsawon sahu yanda zai zamanto ba za a buƙaci kan a yi sallah a mayar da tsakanin al'amudi da al'amudi dole sai an yi sahu ba masallaci da dama za a ga suna da wannan to abin nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana hana mu wannan ita ce illar waɗansu malamai suka ce dalilin da yasa ba a san a yi sallah tsakanin al'amudai saboda nan ne wajen da ake ajiye takalma saboda haka idan ana ajiye takalma a wajen za ka hana mutane inda za su ajiye dukiyarsu inda takalmi dukiya ne za ka hana mutane inda za su ajiye dukiyarsu Al-Qurtubi kuma ya faɗi wani abu bai faɗi madogararsa ba tunda abu ne wanda yake na gai cewa wai wajen sallar aljanu ne muminan aljanu a nan suke sallah a nan suke sallah in sun shigo masallaci saboda haka in ka zo kai sallah a wajen za ka hana su wajen da za su yi sallah to amma ai su in kuka kula su aljanu ai ba jiki ba ne ko? Hawa'i ne ba jiki ba ne ba za ka iya za ka tare musu sai dai watakila in ka shiga za ka hana sahunsu ya sadu tunda su ma ai muminai ne su ma za su yi sahu kamar yadda mutane za su yi sahu na'am aya za ka gan su zahiran to ai wai shine ya ce shi Imam Al-Qurtubi bai faɗi madogara ba irin wannan abu ne wanda yake ba a saninsa sai da gaibu sai da labari daga wajen wanda ya san gaibu sallallahu daga wajen wanda Allah ya sanar da shi gaibu sallallahu alaihi wasallam in ko daga wajen Allah jalla wa ala alimul ghaibi to amma idan babu wannan sai dai a ce to Allahu a'lam da abin da ya faɗa na'am ban ji ba a lokacin juma'a yawwa to wannan halin larura ne shi yasa Imam Malik rahmatullahi alai a cikin al-mudawwana yake cewa yake cewa mene Imam Malik yake cewa ne na'am yace la ba'sa bis-sufufi bainal asatini idha daqa al-masjid babu laifi a yi sahu tsakanin al'amudai idan masallacin ya zamanto ya takura kamar lokacin sallar juma'a ya cika ba wajen da za ka tsaya to babu laifi a yi sahu tsakanin al'amudai to kaga wannan halin larura ne to halin larura ba a kiyasta shi da halin zabi in halin larura ne babu laifi waɗansu ma sun togace masjidul haram da kuma al-masjidun nabawi kama aka togace shi inda aka yi inkarin wannan ayyar masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kuma lokacin an ce wani ne daga cikin sarakuna ya zo masallaci ya cika har waɗansu suka yi sallah a nan wajen shine sai Anas radiyallahu anhu ya faɗi wannan hadisin ga riwayar sanan ya ce sallaina khalfa amirin min al-umara afwan wannan Abdulhamid ibn Mahmud mun yi sallah bayan wanda wani sarki daga cikin sarakuna fa tsarrana an nasu fa sallaina baina sariyatain sai mutane suka takura mana har muka yi sallah tsakanin al'amudai biyu falamma sallaina qala anas ibn malik sai anas ibn malik yace kunna nattaqi hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wato gudun wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar a wata riwayar ma ta muawiya ta bidda ta qurratul muzani yace kunna nunha an nusaffa baina sawari ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha farda a cikin ibn majah mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana hana min sallah tsakanin al'amudai a kore mu daga wajen kora wato har koran mutane ake yi saboda tsare saboda tsananin karhancin yin wannan wanda yake ba wani abin da dalilin kamar yadda muka ambata shine ba za a samu saduwar sahu ba na'am al-minqari at-tabudaki juwairiyyah ibn asma kun tuna ki ko juwairiyyah ibn asma sunansa sunan mace sunan babansa sunan mace sunansa juwairiyyah tazirin jariya ya karama yarinya sunan mahaifinsa asma'u kun san asma'u sunan mata ne to amma haka yake shi kansa sunan mace mahaifinsa ma sunan mace da kansa ya halaka annabi akwai jariya ibnu mujammi' ibnu jariya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mujammi' ibnu jariya ko ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya canza sunan mahaifinsa ba ya halaka na'am amma a'a ba fa ana nufin cewa yanzu ka je ka kira danka Asma'u ba ba ana nufin ka je ka sanya ma kanka suna danka suna Asma'u ba ka bari in ka sami ya sai ka sa mata Asma'u na'am an nafi daga nafi maula ibn umar daga abdullahi ibn umar qala yace manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Allah ya shiga daki shine dakin Allah Ka'aba kenan Usama ibn Zaid da Uthman ibn Talha shine mai makullin Ka'aba Al-Hajabi wa Bilal da Bilal maulan sayyidina Abu Bakar sahibu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa atala sai ya tsawaita wato zama a cikin Ka'aba ya dade na'am sannan ya fito kuma na kasance ni ne farkon mutanen da ya shiga bayan fitowarsa sai na tambayi Bilal a ina ya yi sallah wato kaga Ibn Umar yana shiga sai ya san cewa sallah ya yi gashi bai gani ba an rufe kofa sai ce ya san cewa sallah ya yi sai ya tambaye shi a ina ya yi sallah bai tambaye shi ba kan cewa me ya yi na'am sai ce tsakanin al'amudai guda biyu waɗanda suke na gaba wato wanda suke gaba da shi a cikin Ka'aba yana shiga wato tsakanin al'amudai da suke a gaba da shi a nan ya yi sallar to kun ga wannan ya nuna yin sallah tsakanin al'amudi tun da sallar nafila ce na'am tsakani shi ne al'amudi ɗaya a nan al'amudi ɗaya a nan na'am eh kamar yadda kai marorin nan suke shi ne na'am na'am Malik ibn Anas daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba alhali Usama ibn Zaid da Bilal da Uthman ibn Talha الحجبي وتمصرف الحجبي نسبة إلى الحجابة شوني وتركي مقلن كعبة نعم سونا جدا وتو أنباس وانا سونا دا ايكن دا فكي ايكن دا فكي نكلا دا كعبة وتو نهيد مر كعبة شيطا اكي تيمسو الحجبي اكي تيمسي عثمان الحجبي نعم فأغلقها عليه في يقول قفر أكنت ومكث فيها وتو النبي صلى الله عليه وسلم شي يقول قفر أكن كنت wa makatha fiha, ya zauna a cikin Ka'aba. Sai na ce bai Bilal yayin da ya fita ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ashe ya tambaye shi kenan, kaga wannan riwaya. Na'am, yace ya sanya al'amudi daya a gefen hagunsa da kuma al'amudi daya a damansa, kuma al'amudai guda uku a bayansa. Alhali ɗakin Allah a Ka'aba a wannan rana an gina ta ne akan al'amudai guda shida. Thumma salla, sannan yayi salla. Isma'il ibn Abi Uwais yace mana Malik ya zanta min, yace amudaini an yaminihi, al'amudai guda biyu a gefen damansa, guda ɗaya a gefen hagunsa, sai ya zamanto al'amudai guda uku kenan. To in ya zamanto kan cewa an ce kuma a bayansa akwai al'amudai guda uku, to ka gani zai zamanto kan cewa sahu uku kenan, za su zamanto al'amudai tara. Sai dai idan ya zamanto a kowane sahu ba lallai su zamanto al'amudan guda uku ba ne, a cikin wani sahun ba su zamanto guda uku ba, su zamanto guda biyu. Ko shi ɗin ma zai zamanto akwai takallufi wajen jami'i. Ibn Hajar ya yi ƙoƙari ya jami tsakaninsu, wanda yake abin yana komawa ne zuwa ga canzawar ginin Ka'aba daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin da aka yi riwayar hadisin. Domin mun san Ka'aba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take haka ta zama, haka ta wanzu, har sai tuku na wajen shekara 40 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin Abdullahi ibn Zubair da Ka'aba da aka samu gobara, Ka'aba ta kone, sai ya rusa ta, ya sake ginin ta, ya sanya ta akan foundation din annabi Ibrahim, kuma ya mata kofa biyu, kofa ta gabas da kofa ta yamma. Sannan shi kuma da Abdul Malik ibn Marwan ya zo, shi kuma ya rushe ta, ya komar da ita inda take a tsarin jahiliya. Lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya zo ya ce ma Imam Malik ya rushe ta, yayin irin ayyuka Abdullahi ibn Zubair, idan ne ayyuka Abdullahi ibn Zubair yayi, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan tsoron cewa mutane ba su dade da shiga musulunci ba, kada wani abu ya shiga zuciyarsu na shakka da ya rushe Ka'aba ya sake gininta. To sai shi Abu Ja'far al-Mansur ya ce Malik, to ya rushe ta, yayi ta kamar yadda Ibn Zubair yayi, sai ce kada kai kyaleta, kada kamar yadda Ka'aba abun wasan sarakuna, kowane sarki ya zo bai yadda da siyasar wani sarki ba, sai ya rushe ta har sai kwarjinin Ka'aba ya fita daga zuciyar mutane. Kun ga hangen nesa irin na Malik rahmatullahi alayhi. Na'am, na'am, na'am. Wanda yake cikin Ka'aba ba sai ya bukaci sutura ba, ai wanda zai sallan nafila a tsakanin al'amudai din, shi ma idan dai babu kamar yanda a cikin Ka'aba, ai ba sai ya bukaci sutura ba, in dai ba wanda zai wuce ta gabansa. Amma akwai wanda zai wuce ta gabansa, sai ya nemi sutura. Amma ka shiga Ka'aba, ina za ka tsaya kana neman wanda zai wuce ta gabanka? Ko ina ka samu sallah za ka yi? Mu da muka shiga saboda cika, in kana sallar wani zai zo ya tsallake ka ya tafi wani waje, duk ba zancen ka ce wai za ka kama al'amudi. Ka'aba, kana cikin Ka'aba za ka yi sallah, yaushe za ka tsaya kana wannan? Na'am, ban ji ba. Gobara hadari ne ya zo. Ba ruwan Allah, ɗakin su sai ya kama wuta. Wannan bai nuna kan cewa ba ɗakin Allah ba ne, ko bai nuna cewa ba shi da alfarma ba, bai nuna cewa ba shi da tsari ba. Allah ya tsare shi da tsairul ababil. Amma kuma wannan kuma akwai lokaci da zai zo Allah maɗaukacin sarki ya kyale a rushe shi, zo su wai ƙasaini min alhabasha, zai zo ya rusa shi, ya rinka cire shi, dutse-dutse yana cire shi. Yace ka anni anzuru ilayhi, kamar gashi ina ganin sa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. To in aka rushe shi lokacin zuwa sai ka tanto, ba za a dauke shi, ba za a sake gina Ka'aba ba. Allah ya kiyaye mu, kai Allah ya nuna mana wannan bala'i. Na'am, ko ina kibla ne mallam Abubakar, in ka shiga Ka'aba, in ka shiga Ka'aba ko ina kibla ne. Mu da muka shiga muka kalli gabas, muka kalli kudu, muka kalli arewa, duk ko ina. Na'am, babun babi kenan. Haka ya zo babu tarjama, kamar fasalin da yake cikin wannan babin ne kenan. Na'am, na'am. Abu Damra shi ne Anas ibn Damra. Musa ibn Uqba sahibul magazi daga Nafi' cewa Abdullahi ibn Umar kenan Abdullahi ibn Umar ya kasance idan dakhala al-Ka'aba idan ya shiga Ka'aba sai ya tafi ta gaban sa hina yadkhul idan ya shiga yana shiga wato sai ya tafi tambal ya miƙe zuwa ko ya miƙe yana kallon ya miƙe ya tafi yana kallon bayan sa yana ga kofa shi kuma ya miƙe haka ya sanya kofa a bayan sa har sai ya tafi haske ya zama haske ya kasance tsakaninsa da bangon da yake a fuskarsa a gabansa kusan wato zira'i uku to sai ya yi sallah na'am yana nufin yana kardadan bigiran da Bilal ya bashi labari da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya yi sallah wato tafiyar da zai yi din haske yadda zai yi yadda Bilal ya gaya masa kun san shi dama ba a Ka'aba ba ma ya yi kardadan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ballantana a cikin Ka'aba to anan ne fa'idan wannan hadisin ya nuna mana cewar Ibn Umar yayin da ya ce ya yi sallah bainal amudain wannan wajen da ya yi sallar shi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to kuma shi ne shahidi kaga ya nuna cewar babu laifi sallar nafila mutum ya yi ta tsakanin al'amudai na'am قال يتي باب لي في باب وان لي في أكن تيدا جتشكمو إذن يي صلى أدد كان كويدي نتاكن الله ديسو أكو وان جيفي نتاكن الله ديسو يي صلى إنك شجا إند دد كسامو كي صلى إنك سامو دي دي إند أكتي عنه صلى الله عليه وسلم يي تو نور على نور نعم babin mutum yayi sallah a bayan wato taguwarsa da yake wadda take da wadda yake wadda take daukan sa wato ar-rahila duk taguwar da ake ta kai a daura mata sirri ya zama to mutum ya iya hawa kanta ko taguwa ko ragumi ana cewa dan shekara 5 shine wanda ya kai ya zama to kan cewar za a iya daura masa sirri ya dauki mutum to yin sallah mutum ya sanya taguwar a gabansa ta zama to sutura ya yi sallah a bayansa wal ba'ir da kuma yin sallah a bayan raƙumi shi a raƙumi wanda yake koda babu sirdi a kansa wa shajar da yin sallah a bayan bishiya war rahal da yin sallah a bayan sirdi na'am sirdin raƙumi al-muqaddami na'am mu'tamir ibn Sulaiman kuntuna shi ko Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarqan al-Taymi shine wanda yake da wata kuyanga da ya sayar da ita ya sayar da ita bayan kwanaki tudu ne dan Allah ka dawo da ni ka soke wannan ciniki da kai yace me ya faru yace to gidan da ka kai ni ba sa kai shi sallah sai an yi as-salatu wasa ba sa sallar dare yace ka kai ni gidan mutane miyagun mutane wai ka ji wanda ba sa sallah sai as-salatu shine miyagun mutane ba wai kai rana ta fito ba sai an yi as-salatu ku yanga ma kenan kun ga irin tarbiyar gidan malamai haka ya kamata mu zamanto na'am daga Ubaidillah ibn Umar al-Umari daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gicciya wato taguwarsa yana gicciya taguwarsa fayu'addilahu na'am fayusalli ilaiha sai sallah yana kallanta wato ta zamanto ita ce masa sutura kultu sai na ce masa ya ce to ka bani labari idan Nafi'u ne yake tambayar zahiri Nafi'u ne yake tambayar Ibn Umar amma riwaya ta bayyana kan cewar shi wanda yake Ubaidullah ne yake tambayar Nafi' zahiri kamar Nafi' ne yake tambayar Ibn Umar amma riwayar Isma'ili kun ga wannan yana daga cikin fa'idan littafin al-mustakhraja al-mustakhraja fa'idar su kenan su bayyana ijmal abinda yazo a dunkule sai su bayyana shi kalo-kalo ko kuma su bayyana tasrih bis-sama wato wanda yayi sahibul qibla su bayyana shi a riwayar Isma'ili sai yazo da cewar mai tambayar Ubaydullah ne ne riwaya daga Nafi sai nace to ka bani labari idan habbatir rikab idan raquman suka miƙe fa wato idan suka buga wato idan suka a wato hayajan wato idan suka zabura idan raqum ya tashi ya zabura fa kana sallah a bayan sa me zai faru na'am sai yace ya kasance wato yana daukan a wato yana daukan sirdi ne fayu'addilahu sai ya daidaita shi sai ya yi sallah wato yana kalla ya sanya shi sai ya sallah ya zuwa ga bayansa ko ya yi sallah a ƙarshensa a wakana ibn umar radiyallahu anhu ya faluhu ibn umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin haka wanda ya nuna kan cewa ba a yi shafe wato aikin ba to wannan hadisin kun ga kun tuna in kun tuna annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin da aka ce ya hana da aka ruwaito cewa ya hana a yi sallah a inda raquma suke durƙusawa domin shan ruwa ma'atinul ibil wajen da suke yi wajen da ake kwantar da su wajen da ake ba cirke ba wajen ban ruwa inda za a sa su su sha ruwa ba wai cirken su ba marabid shine cirke na awaki amma ma'afin inda ake durkusar da su domin su sha ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah ana to gashi kuma nan an ce yana sallah a bayan raqum to shine ake ganin kamar akwai sabani tsakanin biyan to waɗansu malamai suka yi jam'i da cewa wannan halin larura ne halin tafiya in yi tafiya ya rasa abinda zai yi sutura da shi sai ya sanya taguwarsa da yake haye da ita ya zamanto tana ya kwanta a zaune a ta durƙusa tana zaune sai kuma ya sallah a bayanta amma wancan a inda ake sanya raquma ɗin kansu sha ruwa na farko dai an cire musu sirdi a lokacin saboda haka a lokacin wato a yiwuwar kansu su zautu ya fi bisa yayin da suka ji da sirdi a kansu inda sirdi a kansu zautuwa bisa al'ada ba su cika yawa ba kuma dama abinda ya tsaye daga cikin illar da ya sanya aka ce kada a yi sallah a nan wajen saboda abinda raquma suke da shi na wato a sifar shaidanu aljanu kada wato su zo su sanya su zautu shi irin ya zamanto sun farma za su iya halaka mutum don a tsara lafiyar mutum ne aka yi wannan umarni na'am to nan ba a yi maganar bishiya ba menene dalilin bishiya saboda a ƙarshe ya ce fa yusalli ila mu'akhirihi ya yi salla a ƙarshen wato a sirdin to shi ko sirdi daga itace ne to in an yi sallah ana fuskantar sirdi to kaga za a iya sallah ana fuskantar asalin sirdin wanda ke shine itace shine bishiya to shine istidlalin Bukhari da wannan to shi wannan ƙarshen wato wato sandan ko kuma katakon da ke itacen da ake jingina da shi na baya na sirdi shine mu'akhiratul rahal shine za a ga a cikin littafin fiqh suna cewa shine gwargwadon tsawon wato sutura to kuma kamar yadda aka ruwaito cewa sirdin Abdullahi ibn Umar wato itacen da ke bayansa na ƙarshe wanda ake jingina a jiki wanda in mutum ya hau zai iya jingina a jiki tsawonsa gwargwadon zira'i to daga haka ne ma malamai kaga suka ce gwargwadon tsawon sutura zira'i ɗaya saboda shine gwargwadon tsawon mu'akhiratul rahal itacen wato a sirdi na'am asgira au sigir autigir a shi autigir ai yafi wannan yafi shi autigir ai kusan rubul nisful qama ne tsawon rubul tsawon mutum ne na'am autigir gajeren mashi kenan irin mashin auzunawa na'am babin yin sallah ana kallon gado نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ياتي حدثنا جرير شنو ابن عبد الحميد الضبي دجا منصور ابن المعتمر دجا منصور منصور ابن المعتمر دجا ابراهيم ابن يزيد النقعي عن الاسود ابن قيس عن الاسود ابن يزيد النقعي دجا عائشه تتي kun daidaita mu da kare da kuma jaki wato mu mata in ji Aisha na ga kaina wato na samu kaina muttaji'atan ina shimfuɗe al-sarir akan gado sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya tsaya a tsakiyar gadon ba a gefe ba ya yi sallah an asnahahu bi fathin nuni na'am wal ha'il muhmala ay an bi fathin nuni an usannihahu daga asnaha sai naki ai an azhara lahu min quddamihi sai naki wato bayyana a gare shi ta gabansa sai insilale insirare kaina min qibali rijlai sarir daga gefen wato kafar wato kafar gadan inda ake sa kafa a cikin gadan ba inda ake sa kai ba hatsina silale daga cikin mayafina wato a bargwaza inda ta rufa kanta sai ta silale ta haka wato ba za ta duro ta gabansa ba yana sallah ta zo ta duro ta gabansa sannan ta ketara sallarsa sai ta silale ta gefe yadda zai zamanto ba ta yanke masa sallah ba to wato wannan ya nuna kan cewar abinda aka hana shine ketarewar mutum a gaban mai sallah ba kasancewarsa a gabansa ba ko da kuma ce ce Aisha ta ce cewa kun kamanta mu da wato kare da jaki saboda hadisin cewar wato da mace da kare da jaki suna yanke sallah sai ta ce kun mai da mu daidai da kare wato da kare da jaki ce sai ta kafa hujja da wannan hadisin amma kuma wanda suka dauki zahirin hadisin za su ce a'a ai mu abinda muke nufi ƙetarewa amma dan kasancewarta a gaban mai sallah wannan ba ƙetarewa ba ne duk da waɗansu sun fitar da mace daga ciki da wannan hadisin na'am kuma yadda Aisha ita ta fahimta na'am lokaci yayi to amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا السلام عليكم مال الله يقرأ ومال الله في عقلي شدة جدك أبنتي آمين مال الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تنير ونم بيبيا ابن عمر يكي وأن النبي لقو قرن annabi sallallahu alaihi wasallam na kokarin bin sunnar sa yadda take ina roƙon malam kuma da ya ja hankalin matasa wajen bin sunna yadda take wannan babu abin da ya nuna cewa wannan fi'ili na ibnu umar yana yi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu ne wanda yake mawqufan alaihi abu ne wanda yake shine yake yi ba tare da cewar an ba shi hukuncin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yayin ikrarinsa ba shi yasa ma sayyidina umar ya saba masa aka ruwaito kai sabanin haka daga sayyidina umar yana inkarin mutane su rinka irin wannan bibiyar wajen da yayi sallah domin su sallah amma wannan wajen sallah ne amma wajen sauran bibiyar sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi ba a wajen sunnah ba wannan ba kaman wanda ya saba masa ba sai dai wanda bai yi ba kaman nasa kamar yanda zai rinka kokari yana tafiya yana jujjuya linzamin taguwarsa yana cewa la'alla khuffin taguwarsa ya fada kan khuffin taguwar annabi sallallahu alaihi ko inda khuffin taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka to kaga wannan ba abu ne aka rubuto sayyidina wani daga cikin sahabbai ya saba masa ba wani ya daga cikin gayar soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da itikadinsa na kan cewar wato bin diddiginsa da bin sawunsa hatta ma a cikin al'amura waɗanda suke wanda umarni na a yi ta'addi al'uswa da aka ce a yi a ɗauke shi abin kwaikwayo bai zamanto kan cewar ya dole ba domin kamar alal misali cin abincinsa ba a ce lallai wato mutum babu wani malamai da ya ce mustahabbi ne idan mutum zai ci nama ya ci naman kafada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son naman kafada na akuya kaga babu malami da ya faɗa haka to amma irin su ibnu umar su duk wani abu da aka ce yayi sallallahu alaihi wasallam ko qurba ko taqarrubi kusanci ya zuwa ga Allah ya bayyana ko bai bayyana ba ko da aiki ne na tabi'ar dan adam yayi shi zai bi shi to wannan ba ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yayi ikrarin sa ba abu ne wanda yayi da ijtihadin sa kuma da kyakkyawan nufin sa na koyi da annabi sallallahu na neman al-tabarruki albarka da alkhairi da duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shine wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi zahiran wa batina shine wanda yake komai nasa albarka ne komai ya danganci da zuwa gare shi albarka ne kuma hatta abin da aka ruwaito daga Umar na karhancin cewar yana hana mutane da cewa su rinka kardadon inda aka ce yayi sallah su yi sallah malamai sun yi taujihin sa wanda shine jami tsakanin abin da yayi da abin da Ibnu Umar yayi na kan cewar ga wanda ake jin tsoron cewar wannan zai kai shi zuwa ga fadawa cikin bid'a ko ya zuwa ga yin wani abu wanda zai wato babi a sayyidina Umar yayi shi babu saddu dari'a to shi kafa da za ta kai ya zuwa ga abin da zai kai wato a rinka mayar da wannan wajen wani itikadi a kansa wanda yake sabanin abin da shari'a ta zo da shi ko sabanin abin da sunna ta tabbatar da shi amma dangane da jan hankalin matasa wajen bin sunna yadda take to ban san abin da yake nufi da wannan ba cewa wato bin sunna yadda take ana ganin yadda suke bin sunnar ba yadda take ba suke bin sunnar ko ko dai umuman a janyo hankali wajen abin sunna akan bin sunna da zan dauki na biyun cewar jawo hankalin matasa kan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nasiha ce kyakkyawa kuma wato al'ada ce mai tsarki mai daukaka don wannan ita ce hanyar shiga aljanna ita ce hanyar samun soyayyar Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun kasance kuna son Allah ku bi ni Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in dai kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku hanyar samun soyayyar Allah shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kuna ji abinda na ambata Imam Ahmad a ruwaito da gare shi duk wani hadisi da ya ruwaito sai yayi aiki da shi koda sau ɗaya ne a rayuwarsa in dai ya ruwaito hadisi kuma kun san adadin hadisan da ya ruwaito a cikin Musnad da Imam Ahmad 40,000 da yan kai ne hadisai 40,000 da yan kai duk da yake waɗansu hadisan an maimaita su amma wannan abinda wato aka ruwaito daga gare shi kenan waɗanda suke zamani tare da shi to wannan haka magabata suka kasance wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata mu kasance Allah ya ce wa in tuti'uhu ta'tadu idan kuka bi shi za ku shirye Allah ka shirye mu Allah ka ba mu muwafaqa da biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yace malam Allah ya ƙara lafiya malam tambaya ta anan shin mace ce ta rasu babu da babu uwa babu uba duk sun rasu kafin rasuwarta duk sun rasu kafin rasuwarta kuma sun rabu da mijinta kuma sun rabu da mijinta amma tana da ƴan uwa mata guda uku uwa daya uba daya da namiji daya amma uwa daya suke da namijin malam wannan namijin yana da gadanta wannan kalala ce yana da gadanta zai dauki sudusi rabon dan uwa li ummi su kuma waɗannan mata sai su zamanto su ci gadanta da asirci tunda ƴan uwanta ne shi kai na'am
nawa ne gina da yawa ne?
2,000?
Ya zo a rabar shi.
To sannan wannan ya ce ina da kadara ina da kadara tawa da ta gado da na yi sai auren yata ya tashi sai na sayar na yi mata auren malam ina da zakka a kai ne ko babu haka ne na amsa tambayar daidai na karanta ta daidai ina da kadara da tawa da ta gado da na yi da ta gado da na yi na'am ina da kadara da tawa da ta gado da na yi sai auren yata ya tashi sai na sayar na yi mata auren malam ina da zakka a kai na ko babu ai idan kana da kadara in dai ba ta kasuwanci ba ce wanda ka mallaka ta gado ko kuma wanda yake dama mallakar ka ce ba gadar ta kai ba sai ta kai kawai ka aje ta kadara ce idan ka sayar da wannan kadara babu zakka a kanta sai in kudin sun zauna a wajenka sun yi shekara za ka yi istiqbalin shekara da su saboda haka idan da ka sayar auren yarka ka yi ya nuna kan cewa kai mabukaci ne ya nuna cewa har yanzu da sauran bukata saboda haka wannan ba za ka fitar mata da zakka ba. Sannan wannan ya ce assalamu alaikum dan Allah malam tambaya ta ita ce musulmi yana wani aiki mara kyau ya kamata a ce masa dan wuta ina son karin bayani ta huta lafiya malam amin Allah ya hutashe mu lafiya baki daya a ba a ce ma musulmi dan wuta bal ko kafiri ba za ka ce masa dan wuta ba don baka san abin da zai kare a kai ba ba wanda ya san dan wuta sai Allah kamar yadda ba wanda ya san dan aljanna sai Allah kuma a kiyayi faɗin wannan kun ga duk da yake dai hadisin ba akan wannan ne bizab ba a hadisin Abi Huraira wanda wani yake cewa wallahi saboda wani da ya gani yana yawan sabo yake cewa wallahi wani Allah ba zai gafarta masa ba yace to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama Allah zai zo ya ce ma wannan mai rantsuwar yace ina wanda yake rantsuwa da cewar ni ba zan gafarta ma wanda na so daga cikin bayina ba sai Allah ya ce ma shi wannan da yake cewa Allah ba zai gafarta masa ba je kana gafarta masa maka kai kuma da kake rantsuwar da aikin da kake na bata aikin naka saboda haka kada ka saukar da Allah akan hukuncinka ka ce Allah zai yi abin da kai kake so ka kyala Allah da hukuncinka kuma kada ka shiga cikin gonar Allah domin ba wanda ya san gaibu sai Allah jalla wa'ala haka wannan ba a yi yana da hadari kuma kada ka yi kada ma ka sa shi a cikin zuciyarka in ma shedan ya darsa maka shi ya darsu a cikin zuciyarka daga shedan to ka kawar da shi kai yaki da shi kai istighfari in kafiri ya mutu da kafirci wannan dan wuta ne amma ka kalli mutum yana da ransa ka ce wannan dan wuta ne baka san afkan abin da zai kare ba amma wanda ya mutu akan kafirci shi kan wannan dan wuta ne wanda ya mutu akan in an san cewa akan wanda ya san wanda aka gan shi ya mutu akan kafirci ko kuma ba a taba ganin sa yayi kalmar shahada ko yayi sallah ba za a bashi shi ma wannan hukunci a zahiri ne na shari'a amma a hakika a batini wannan shi da Allah ba mu sani ba ta yiwu tsakaninka da Allah ya yi imani bai yi kalmar shahada ɗin ba a wajenmu ko kuma ya yi ba mu ji ba mu sani ba wannan sai mu bar masa hukunci hakika zuwa ga Allah jalla wa'ala tare da cewar a zahiri za mu masa hukunci akan cewar wannan ya mutu ba musulmi ba, ko wanda ya mutu ba musulmi ba wuta zai ji. So haka ba za mu abin, ba za a yi masa sallah ba, ba za a binne shi ba a makabartan musulmi ba. Don Allah a yi ma babanmu MD Hassan addu'a, ba shi da lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya. Akwai ɗan uwanmu ma a Malam Abdullahi wanda yake ɗawainiyar murza karatuttuka da ake yi a cikin CD yana rabarwa fi sabilillah. Ina ga an je ma za a kawo ko? Ne za a zo a rarraba ma jama'a insha Allah. Shi ma mahaifinsa ba shi da lafiya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya. Sannan akwai wani ɗan uwa shi ma ya zo yana bayani, shi ma mahaifinsa ba shi da lafiya, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya gaggauta musu waraka baki ɗaya. Da kuma Malam Professor Ibrahim Umar Hayim yana asibiti, Allah ya gaggauta waraka a gare shi, Allah ya ba shi lafiya. Na'am. Sannan waɗanda kuma suka rasu, Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama, mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani. Ridwan, wacce tambaya kake? Na'am. Na'am. Na'am, nafila da sahabbai suke bayan sallar, bayan kiran sallar magariba, kafin a yi sallar magariba. Wannan min kasrati man yusalliha, saboda yawan masu sallar. Ba adar raka'atayn suke yi a sahih Muslim, raka'a biyu suke yi. Min kasrati man yusalliha, daga yawan waɗanda suke wannan sallar. Wato kusan mutane da yawa ne suke sallar, har sai a ɗauka an yi sallar magariba ana nafila ne, saboda ita nafila bayan sallar magariba kusan kowa yin ta yake a masallaci, saboda ita ta kafin magaribar yawan waɗanda suke, har sai wanda yake baƙo sai ya ɗauka har an yi sallar magaribar ma. Na'am, Madibo. Na'am. Mutum wato tunda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tanaji waje wanda yake kullun shi zai zauna, wata ran ya dan saba. Madibu, kaga ana tambaya kuma kana kallon wani waje. Za ka samu, za a baka CD din, za ka samu insha Allah. Ko ka samu? To shi kenan. Kana ji ko sau ɗaya, wato ba wai an ce yana zuwa waje ya samu kusa da liman, ko ya samu wani al'amudi wanda yake kusa da liman, kamar al'amudin da zarta yake jingina ko yaushe a wajen, ya saba da zama a nan wajen. To wai ba a ce kuma kowace in yayi wannan juma'ar, wata juma'ar ma ya canza, kowace juma'ar sai ya canza, ba haka ake nufi ba. Kamar yadda Imam Ahmad ya yi, ko sau ɗaya ne kaɗan canza, bayan wani lokaci kaɗan canza, shi ne ka yi aiki da hadisin. Ka fahimta? Na'am. Na'am, ababa. Aho, wai wannan al'amudin istiwana ta Aisha daidai yake da ragowar wajen a cikin rauda, ba daidai yake ba a cikin raudan ma, ai a cikin raudan ma akwai inda yake fifita, tunda wannan wajen da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fifikonsa, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karda yana nufin wajen da ya nafila. Kuma har Aisha radiyallahu anha ta ce da sun san wannan wajen da an yi wato da wato sun yi rige-rige wajen a ce su yi sallah a wajen. To ya nuna falalarsa kenan akan sauran wuraren da ke cikin, duk da yake a cikin rauda ne shi ma, amma ya nuna falalarsa. Na'am. Ana iya gane shi. Na sifanta shi yanda na sifanta shi, ba za ka gane ba. To idan wanda ya shiga rauda idan ka je mihrabi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, za a ga mutane ana samu a wanda yanzu anan liman ma yake yin sallah. To idan ka dan yi da baya da baya sahu daya, kai da baya da baya, to al'amudin da yake hagun ɗinka, wanda yake hagunka, shine istiwana ta Aisha. An fahimta? idan kuma daga wajen ziyarar kabarin ne ka taho ka shiga ta wannan kofar da take tsakanin wanda kake shiga rauda dan tsakanin shabakin wanda ake shiga rauda wanda gata a jikin bangon mihrabin take kana shiga to al'amudin dake nan daman ka shine cewa na ta Aisha kofar fita a wannan lokaci ana to ko haka ne kofar fita ce amma wanda suka ji akwai lokacin da ake shiga ta wajen in ba cin koso na'am na'am wai to Shamsu yake tambaya Imam Ahmad ba shi bane liman masallacin ba shi ne liman ba Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a amma ba shi ne liman ba akwai liman saboda suna sanya qurra'u makaranta na alqur'ani dan an ce shine Imam Ahmad bai nuna kan cewa shine liman ba na'am ballo akan to shi da Ibn Hajar ya kawo riwayar daga Nafi cewa gurgudansa dira'i ne kuma ai sai malamai suka kaddara tsawon sutura da cewa dira'i daya mu'akhiratul rahal wato itacen da ake da yake a bayan wanda ake jingina a bayan sirdi na rakumi karkarin ka kai kana jin to da yake dama mutanen Sokoto ka san yadda sirdin rakumi yake kana ganin na Nijar kusa da ku kana ganin sa dan kankani dan na dan karami shi yasa kake to a wata riwaya ce saboda da thuluth zira ko dai ka dauki sirdin auzunawa akan thuluth zira kace zira'i ya haka yake na'am ya kawo wannan riwayar to ban kiyaye ta ba amma dai a cikin Fathul Bari riwayar da ya kawo ta Nafi a ta taqdirin wato mu'akhiratul rahal na shi sirdin Abdullah ibn Umar qadr zira gurgudun zira'i daya kuma daga haka ne ma malamai suka ce tsawon sutura ya zamanto zira'i daya wadansu ce qadr mu'akhiratul rahal to kuma shine suke kaddara shi da kan cewa tsawon zira'i daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كفن مي صلاتي مي رفي da addu'a akwai an nemi taimako yan uwa sun ba da taimako na 43 Allah ya saka musu da alkhairi akwai abubuwa da za a sai na killace karatu wanda wadansu kafofin yaɗa labarai suke nema a tura musu domin a saya saboda haka hadis ne dama za a saya wanda za a rinka killace karatun da kuma sauran abubuwa na hidiman memory da za a yi shine abin da yasa muka yi wannan neman taimako kenan Allah ya saka da alkhairi wanda suka bayar kuma Allah ya sanya shi ya zamanto sadaqatul jariya duran da aka yi amfani da shi aka yada karatu wani ya amfana da shi zai zamanto suna da rabo a cikin ladan Allah ya haba mu rabon ladan gabaki daya ya karba daga gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا